Ferre were remaining of APC, having satisfied the requirements of the law, is hereby declared the winner and return.
Babban jami'in tattara sakamakon zaben gwamnatin jihar Bayelsa, Professor Osari kenan ke bayyana David Lyon na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya a matsayin wanda ya lashe zaben kujerar gwamna a jihar Bayelsa da kuri'a 352,552, yayin da dan takarar gwamna a tutar jam'iyyar PDP mai mulkin jihar ta Bayelsa Musa Donye Dare ya zo na biyu da kuri'a 243,772, bayan bayyana sakamakon zaben na kujerar gwamna a jihar ta Bayelsa. Al'ummomi a jihar ta Bayelsa, mazansu da matansu, sun bazu kan titunan birnin Yanaguwa suna murna kan cewar jam'iyyar da suka zaba ta lashe zaben kujerar gwamna a jihar ta Bayelsa. Wakilan jam'iyyar PDP a wurin tattara sakamakon zaben tunda wuri-wuri suka yi ko ƙasa ko sama, saboda haka ban samu jin ta bakinsu ba. To sai dai kuma a wani taron manema labarai na baya-bayan nan, gwamnan jihar Bayelsa mai barin gado Harry Sayaki Dixon ya ce wurare irin su Obogini da Obolo ba a gudanar da zaɓe ba, saboda haka ina son in gaya wa duniya cewar abinda ya faru a wannan zaɓe ba abinda za mu lamunce mu ba ne. Za mu ɗauki wasu matakai da suka kamata. An gudanar da kashe-kashe, kuma in jam'iyyar mu ta PDP da dama sun rasa rayukansu. Wannan jami'in jam'iyyar PDP ne mai mulkin jihar Bayelsa ke bayyana matsayinsu a wannan zaben. Yana cewa ne ba mu yadda da sakamakon zaben da aka kai ga bayyanawa ba, domin alƙaluman da muke da su na zaɓe ba su ne aka bayyana ba. Muna so mu sanar mu duniya ta san halin da ake ciki, sannan daga bisani mu ɗauki matakin da ya dace. Na zagaya a birnin na Yanaguwa, ga kuma abin da mutanen jihar ke cewa dangane da wannan zaben.
So we are so happy for it. At least our man has won the election. So we are so happy and we are great.
Wannan tana cewa ne ina cike da farin ciki kan wannan nasara da dan takararmu ya samu David Lyon. Gaskiya ina cike da farin ciki, kuma muna son ya ci gaba da gudanar da ayyukan raya ƙasa.
We need development, like, you know, good roads, water, light, you know, we are suffering from light all this while.
Mai da hankali ga ayyukan raya ƙasa irin su tituna da samun muna ruwan sha da wutar lantarki, domin a gaskiya akwai matsalar abubuwan more marayuwa a jihar mu ta Bayelsa. Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Yanaguwa, jihar Bayelsa, Najeriya.